الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 6 ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 2 ga watan 9 shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata. Misali, uzurin da ke bada damar a hada salloli biyu masu tarayyar lokaci wanda yana daga cikin ruwan sama. To, an samu wannan uzuri, limamin da ka bi sai ya ki hadawa, za ka iya koma gefe kai ka hada, baya halatta domin rangwamen jama'a ne aka ma ba ɗaiɗaiku ba, rangwami ne. In limami ya ki hadawa ba laifi bai, sai dai ya yi sakaki ga barin abin da ya dace, domin hadawar shi ya fi dacewa, domin rangwame ne. Hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan ya ma bayinsa rangwame yana kaunar su karɓi wannan rangwame da ya musu da hannu biyu. Don haka hadawar tafi wato shine rabewar. Don haka in limami ya ki hadawa, to kai ma mu baka da haƙƙin da zaka koma gefe ka hada, sai kai hakuri in lokacin isha yayi kuma ayi. Wannan kuma wani abu ne na rashin tacewa, yaya limami na masallaci a matsayin shi na ratibi ya ki hadawa kuma kuma muku gabatar da wani, yana iya korar ku daga masallaci kuma ko kun hada bai yi ba, saboda shi shine wakilin masallaci. Musulunci addini ne na hada kan jama'a, ba na raba kansu ba. Don haka malamai magabata ma suka karhanta maimaita jami'i a masallacin da ke da limamin ratibi. Don haka kwata-kwata bai dace ba, wannan kuma rashin tunani ne na in liman ya ki hadawa kuma muku gabatar da wani, kenan me kuke nihi da limamin? kenan ba kowa bane ba, dan haka wannan bai dace ba. Na'am. A'a, duk jama'ar da suke zaune a gude in lokacin sallah yayi su tashi su yi, su ma rangwamen bai shafe su ba. Rangwame ne wanda ya shafi waɗanda za su taso takanas daga gidajensu ko daga mahalli na sana'a su zo masallaci domin a haɗu a yin sallah. Amma duk jama'ar da suke zaune a gu ɗaya in lokacin sallah ya yi su tashi su yi, wannan rangwame bai shafe su ba, saboda babu wata mashakka tare da su. In wasu sun taso daga gun aikinsu sun zo an haɗu, wannan ana iya yin jami'i. Amma in ya kasance iya kawai jama'ar da suke gune in lokacin sallah ya yi su tashi su yi, wannan bai shafe su ba. Amma in wasu suna tasowa daga wuraren ayyukansu ko daga wurin sana'arsu ko daga gidaje domin su zo a haɗu a yi, to wannan ana iya haɗawa a sababin su wannan jama'ar da suke zauwa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin kitabu Ahadisul Anbiya, wato littafin da ke bayani game da hadisai waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, game da wato labarun annabawa. A darasi da ya gabata mun gama babi na uku. Darasi na yau za mu tashi baban da ke bayansa. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, babun wa inna Ilyas lamin al-mursalin idha qala li qawmihi ala tattaqun ila wa tarakna alayhi fil akhirin. قال ابن عباس رضي الله عنهما يذكر بخبر يذكر بخير سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. يذكر عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أن إلياس هو إدريس. مالم الله يجي كنسا نافتا وانن بابيني واندا كي بياني جمد فدر الله سبحانه وتعالى فدر تنا چكين سورة الصافات شيني وإن إلياس لمن المرسلين. ونجي تعالى كي فدا lalle Ilyas wato tabbas yana daga cikin jakadun Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya turo zuwa bayansa, ma'ana yana daga cikin jumullar manzanni waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko. An gane ku? Wannan nassi ne na Al-Qur'ani wanda ke tabbatar mana cewa daga cikin manzannin Allah akwai manzo mai suna Ilyas. Idza qala li qaumihi ala tattaqun, Ubangiji ta'ala ya ce ba mutanen ka labari. Lokacin da shi Ilyas alayhi salam ya faɗa ga jama'arsa yace da su ala tattaqun, yanzu ba za ku tsoraci Ubangijinku mahaliccinku abun bautarku, ku tsara dokokinsa, abin da ya shar'anta muku nayi ku kwatanta, abin da ya hane ku ku hanu. Atad'una ba'alan wa tadharuna ahsana al-khaliqin, yanzu kwa ringa bauta ma wani gunkinku mai suna ba'al. Wa tadharuna ahsana al-khaliqin, kuna barin mafi kyawun masu halitta, in har ma akwai wani mai halatta na daban balantana babu Allah rabbakum wa rabba abaikum al-awwali mafi kyawun masu halitta shine Allah wanda shine mahaliccinku mahaliccin uwayenku na farko ma'ana shi ya halicce ku shi ya halicci kakanninku don haka wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa shi kadai ya cancanta ku bauta ma shine yace a taduna ba'ala yanzu ku ringa bauta ma wani gunki mai suna ba'al wa tadharuna ahsana al-khaliqin Allah rabbakum wa rabba abaikum al-awwali kuna barin mafi kyawun masu halitta shine Allah wanda shine mahaliccinku mahaliccin uwayenku na farko fakazzabuhu ubangiji ta'ala yace sai suka ƙaryatar da wannan manzonawa mai suna Ilyas fa innahum ubangiji ta'ala yace lalle kamsu lamuhdaruna ababan zawwani da su zuwa wutar jahannama a yinin alkiyama lalle su ababan halartowa ne domin a shigar da su wutar jahannama illa ibadallahi al-mukhlasi amma banda bayin Allah waɗanda suke masu tsarkakewa wato a wajen bauta illa ibadallahi al-mukhlasi an gane ko sai dai bayin Allah waɗanda suke ababan tsarkakewa wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake su kuma ya kimsa musu yi dan shi shine ubangiji ta'ala sai yake faɗa sai yace wa tarakna alaihi fil akhirin wato mun bara masa shine kyakkyawan yabo a cikin wato al'ummu waɗanda suke na ƙarshe ma'ana waɗanda suka zo ƙarshe har izuwa kiyama za su yi ta yabo da jinjinawa ga wannan manzo an gane ku shine yace salamun ala ilyasin inna kazalika najzil muhsinin shine anan da yace wa tarakna alaihi fil akhirin lalle mun bara masa kyakkyawan yabo a cikin wato al'ummu waɗanda suke na ƙarshe shine ibn abbas Allah ya kara musu yadda sai ya ce yuzkaru bi khairi za a ringa ambata shi da alkhairi ma'ana za a ringa yabansa a ringa jinjina masa shine sai ya ce salamun ala ilyasin ubangiji ta'ala ya ce aminci nawa ya tabbata wato akan ilyasin an gane ko ilyasin haka wato daga cikin qurra wato suka karanta tare da cewa su ahlul madina sun karanta ala aliyasin ilyasin shine ilyas an gane ko kuma shine ali wannan aliyasin inna kazalika najzil muhsinin ubangiji ta'ala yace lalle mu kamar yadda muka sakauta ma wannan bawa namu Ilyas muka wanzar da kyakkyawan yabo a kansa wato ga waɗanda suke na ƙarshe ubangiji ta'ala yace najzil muhsinin haka muke sakauta ma masu kyautatawa tsakanin mu da su duk wani wanda yake kyautata alakar da take tsakanin sa da ubangijinsa alkawari ne na Allah ko ya mutu to bai mutu ba a raye yake ubangiji ta'ala zai wanzar da kyakkyawan yabo wato a kansa ga jama'ar da za su biyo baya innahu min ibadina almu'mini ubangiji ta'ala yace lalle ilyasin wato yana daga cikin bayina waɗanda suke masu gasgata ni masu kadaita ni da bauta wannan ubudiyya ce khassa an gane ko kowa da komai bayi ne na Allah amma jingina cewa Ilyas yana daga cikin bayina wannan yabo ne da jinjinawa ana kiranta ubudiyya khassa domin ubudiyya kala biyu ce akwai ubudiyya amma akwai ubudiyya khassa ubudiyya amma da mumini da kafiri gaba ɗaya bayi ne na Allah amma in aka ce ubudiyya khassa wannan bata wannan bata kasancewa sai ga bayi waɗanda suke na ƙurai waɗanda suka gasgata ubangijin su suka gasgata manzannin sa to shine anan ubangiji ta'ala yace innahu min ibadina almu'mini lalle shi Ilyas yana daga cikin bayin waɗanda suke wato waɗanda suke masu imani da ni masu gasgata manzannina shine yace mallan yake fada yuzkaru ani ibn mas'ud wa ibn abbas ana bada labari cewa an rawaito daga abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas anna ilyasa huwa idris lalle ilyas wato shine dai ainihin idris shi abinda aka rawaito daga abdullahi dan mas'ud wannan ya inganta lalle ya fada cewa ilyas wato shine idris amma fadar da aka rawaito daga abdullahi dan abbas ita bata inganta ba shi yasa anan mallan yazo da siga daga cikin sigatut tamri cewa an ana fada an gane ko wannan sigatut tamri dama akan zo da ita ne akan duk abin da baka da tabbas game da ingancin sa sai ka ce an fada ko an rawaito ko kuma an ambata ko kuma an hakaito kamar yanzu misali ka samu hadisi amma kai wannan hadisi baka da masaniya game da darajar sa shin ya inganta ko bai inganta ba to ba za ka ce ba manzon Allah ya ce kaza sai dai ka ce an fada ko kuma an rawaito cewa manzon Allah ya ce kaza kazo da siga ta yubkaru ko ruya ko yurwa ko hukiya da sauransu babu zikiri Idrisa alayhi salam wa huwa jaddu abi nuh wa yuqalu jaddu nuhin alayhi masalam wa qawlillahi ta'ala wa rafa'nahu makanan aliyya wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na ambatan annabin Allah shine Idris alayhi salam wa huwa jaddu abi nuh wanda shi Idris wato kakani na mahaifin annabi Nuhu alayhi salam kakani na mahaifin annabi Nuhu alayhi salam wa yuqalu jaddu Nuh alayhi masalam ana fada cewa kakani kai tsaye na annabi Nuhu alayhi salam ma'ana shine mahaifin mahaifin Nuhu malam sai ce wa qaulillahi ta'ala da bayani game da fadar ubangiji mai girma da daukaka wa rafa'nahu makanan aliyya ubangiji ta'ala yace mu ne muka daukaka Idris wato matsayi wanda yake madaukaki an gane ko ubangiji ta'ala yace mu ne muka daukaka shi ga matsayi wanda yake madaukaki ma'ana darajar da yake da ita ubangiji ta'ala yace mu ne muka yi masa kenan shine anan zamu ga wannan matsayi madaukaki da Allah subhanahu wa ta'ala ya kai bawan sa annabi Idris alayhi salam shine mallan sai yake fada cewa Abdan shine ibnu Sulaiman wato ya rawaito daga Abdullahi ibnu al-Mubarak al-Marwazi shi ko daga Yunus ibnu Yazid al-Ayyi shi kuma daga Ibn Shihab az-Zuhri shine sai yace ha wa haddathana Ahmad ibn Salih wato Ahmad ibn Salih ya bada labari shi kuma daga Ambasa shi ko daga Yunus ibn Yazid al-Ayli shi kuma daga Ibn Shihab wannan ha'un kin kamar yadda ya maimaito a baya tahawili ne min isnadin ila isnadin akhar a juya ka daga wani sanadi zuwa wani sanadi na daban. Kamar misali, zance ne yana da hanya kamar biyu, ya tabo ta hanyar wani, ya tabo ta hanyar wani, amma in akwai kuma inda suke hadewa, to shine idan aka koro wancan sanadi kai tsaye, kuma sai a juya ka zuwa sanadi wanda yake na daban, kenan kuma sai kaga inda wato labarin ya hade, shine kenan tahawilun min sanadin ila isnadin, min isnadin ila isnadin akhar. Shine anan kaga riwayar Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi da shi da ambasa gawa suke hadewa ga Yunus ibn Yazid al-Aili, shi ko daga ibn Shihab az-Zuhri. Ibn Shihab az-Zuhri ke fada, qala Anas ibn Malik, Anas dan Malik Allah ya karama masa yadda, na fada kana Abu Dharr radiyallahu anhu yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala, wato Abu Dharr Allah ya karama masa yadda ke fada, yake fada yake cewa wato Abu Dharr Allah ya karama masa yadda ya kasance yana bada labari cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada, furija an saka fi baiti wa ana bi makka, manzon Allah yace an kware gabarin, wato an kware mun rufin daki na lokacin da nake birnin makka. Wannan kuma ya kasance ne yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gidan wato wata ammasa, ita ce Ummu Hani, ko kuma mu ce wata abokiyar wasansa. Idan aka ce abokin wasa kenan, shi ne dan ammi, an gane, domin ita Ummu Hani ya ce ta Abu Dalib, mahaifin Ali, wanda shi Abu Dalib ammi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gidanta, ɗakin da yake ciki, a cikin wani dare manzon Allah sai ya ga an kware rufin ɗakin gaba daya, wanda wannan wato shimfiɗa ce, an gane ko, domin abinda zai biyo baya karyata da hankalinsa, karye ji tsoro. Kaga wannan abu ne wanda yake ya kai matukar mamaki, kai tsaye ka ga rufin daki an yace shi. Shine annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari, yake cewa furija an saka fi baiti wa anabi makka, a wani dare wato an kware rufin daki na lokacin da nake birnin makka, shine nan gidan Ummu Hani, wanda gidan Ummu Hani ko yana liƙe da harami na makka, ma'ana nan Ka'aba, nan gidanta yake kusa da nan. Fa nazala jibrilu, bayan an kware rufin dakin, jibrilu alaihi salam sai ya sauko, manzon Allah yace yana saukowa, fa faraja sadri, wato sai ya tsaga kirjina, kai tsaye ya tsaga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka tsaga kirjin, sai aka ciro zuciyar aka fito da ita, thumma ghasalahu bima'i zamzam, ya wanke kirjin gaba daya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato da ruwan zanzam. Ruwan zanzam, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, ma'un mubarak, ruwa ne wanda yake ma'abucin albarka. Da wannan ruwa aka wanke zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tas aka fitar da duk wani datti da duk wani kazanta, duk wani rago na shaytani an fitar da shi. Thumma ja'a bi istin min zahabin, sannan wato Jibrilu alaihi salam sai ya zo da wata tasa ta zinari, an gane ko idan aka ce is shine dai a Hausa ake cewa tasa tasa larauci ne an gane ko shine ai dust is tasa kenan an gane ko a Hausa kenan wanda take gangariya makayi shine ma'anar wato tasa shine yace thumma ja'a bi istin min zahabin sai yazo da wata tasa ta zinare mumtali'in hikmatan wa imanan wanda ke cike da hikima wato da imani fa abraga hafi sadari gaba ɗayan ta sai ya zuba ta a cikin zuciyata nan an ambaci zuciya da sunan mahallinta mahallinta shine kirji an gane ko wannan tasa wanda take cike da hikima da imani gaba ɗayan ta aka zuba ta a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abu bakahu sannan sai ya maida kirjin nawa ya dinki ya maida ya rufe shi ya koma kamar yadda yake da wannan kudura ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda babu wani abu da yake gagararsa thumma akaba bi yadi sannan sai ya kama hannuna fa araja bi ila samai sai ya hau zuwa sama wato tare da ni falamma jaa ila samai dunya kaga dai wannan abubuwa da aka yi duka shimfiɗa ne tun daga kwarewar rufin ɗaki to anan wato abinda zai biyo baya kenan ba zai tayar musa da hankali ba to shine anan yace sannan sai aka hau sama da ni falamma jaa ila samai dunya wanda kasancewar nan akwai takaitawa a cikin ita wannan riwaya domin anan wato an yanko ne abin da ya shafi mi'raji kenan ba a ambata wato isra'i wanda bayan an gama wannan wata dabba aka zuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita dabbar ana kiranta da suna Burak wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada ta dare jaki amma bata kai duki ba dabba ce wanda take mai sauri a wajen tafiya a cikin ƴan kibtawa ko mu ce cikin wasu kikoki ta yi tafiyar wajen wata guda daga birnin Makka zuwa birnin Sham a cikin wani ɗan mintuna a cikin yanki na dare sannan daga can Baitul Maqdis kuma aka yi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan yace fa araja bi ila samai sai ya hau zuwa sama wato da ni falamma jaa ila samai dunya lokacin da yazo zuwa sama makusaciya ita ce sama ta farko ita ce ake kira as-sama'u dunya an gane ko sama ta farko qala jibril jibrilu alaihi salam sai ya fada li khazinis samai wato gami gadin sama ta farko mala'ikan da Allah ya wakilta game da gadin sama ta farko jibril sai ya ce masa iftah yace buda mana bala sai shi mala'ikan ya fada yace man haza kai ko wane ne bala sai yace haza jibril yace jibril ne alaihi salam wanda wannan yana nuna mana ladabi na neman izini in har ka nemi cewa ka shigo an gane ko idan an ce wane ne to ka ambata sunanka ka ambata kanka da sunan da aka fi sanin ka da shi a wurin shine anan yace haza jibril yace jibril ne wala sai mala'ikan ya fada sai ya ce ma'aka ahad shin akwai wani tare da kai wala sai ya fada sai ya ce mai muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yace tare da ni akwai annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wala sai shi mala'ikan ya fada yace ursila ilaihi shin aika masa aka yi cewa yazo alisi jibril ya bashi amsa yace na'am yace kwarai tabbas aika masa aka yi fafta dan haka buda masa take yin kishi wannan mala'ika ya buda wanda wannan yana karantar da mu mala'iku bayi ne na musamman wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hayya su ya shirya su domin kawai tsantsar yi masa da'a ba sa wani abu wato na gaban kansu duk abinda suke aikatawa suna yin shi ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa waqalu takhazar rahman walada bali ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli agani ku subhanahu bali ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'mal dan haka ashahidu chai su malaiku da umarni na Allah subhanahu wa ta'ala suke aiki shi yasa anan bai yi karambani shi mala'ikan ya buda a sai da ya tambaya shin aika masa aka yi cewa yanzu jibril ya tabbatar masa wanda wannan yana karantar da mu idan aka wakilta ka aka baka gadi kenan kasancewar bayya dacewa ka bar wani ya shigo ba tare da an ba da izinin cewa ya shigo sai ka tambaya in aka ce an zo da wani aika masa aka yi yazo a sai ka ce to bari a je a tambayo a fada kenan ka je ka fada wane ne a kofa in an baka izinin cewa ka bar shi ya shigo ka bar shi idan ba a baka izinin barin shi ya shigo to kai a matsayin ka ne mai gadi bayyana cewa falamma alawna samaa manzon Allah yake fada yace lokacin da muka hau ita wannan sama ta farko idza rajulun an yaminihi aswida wa an yasarihi aswida sai ga maka wani mutum a damarsa wato da wasu bakakken mutane a hagunkinsa haka akwai bakaki sun yi baki lut fa idza nazara qibla yaminihi dhahika idan ya kalli bangaren sa na dama sai kilkile da dariya wa idza nazara qibla shimalihi baka idan ya kalli bangaren sa na hagun sai ya fashe da kuka faqala wato sai ya fada shi wannan mutumin sai ya ce marhaban bin nabiyyi salih wal ibni salih lali lali wato da annabi wanda yake mana garci maraba da ta wanda yake na kwarai an gane ko lafazin marhab ma'ana wajatta makanan rahaban ka samu gu wanda yake mayar wuce shine a Hausa ake cewa lale lale an gane ko marhaban marhaban ma'ana ka samu gu wanda yake mayar wuce ka samu gu wanda yake mayar wuce wannan kalima ce mai dadin ji wanda ake taryan bako da ita an gane ko in kai bako wannan kalima ake bukata kai masa ko kalimar da za ta iya tsayawa matsayinta wanda za ta wato kimsa masa farin ciki da murna cewa an taryin shi da hannu biyu tare da walwala da sakin fuska shine anan yace marhaban bin nabiyyi salih lale da annabi wanda yake mana garci da da wanda yake na kwarai kuntu sai na fada sai na ce man haza ya jibril nace ya jibril wannan ko wane ne wanda wannan gaba tana fa'idan tadda mu halaccin abinda baka sani baka tambaya an gane ko abinda baka sani baka yi tambaya wannan ba laifi bane ba kuma musamman abin da ya baka mamaki ya daure maka kai ala sai jibril alaihi salam ya bashi amsa yace haza adam yace wannan shine abul bashar uban wato mutane shine annabi adam alaihi salam wa hadhihi la aswilatu an yaminihi wa an shimalihi na samu banihi waɗannan mutane bakaƙe da kake gani a damarsa da hagunkinsa wato ya wannan na samu banihi ma'ana ƴaƴansa ne ma'ana zuri'arshi lafazin nasam jami'i ne na nasma idan aka ce nasama wato shine ma'ana wannan halitta kenan kenan zuri'arshi ce ƴaƴansa ne wanda zai haifa har zuwa kiyama fa ahadul yamin minhum ahadul janna nadamar daga cikin su fa ahadul yamin waɗanda suke na dama minhum ahalul janna wato daga cikinsu ne ɗan aljanna na damar kenan su ne ɗan aljanna Allah ya sanya mu a cikinsu don haka kullun ka nemi cewa ka kasance a dama kamar yadda Hausawa suke addu'ar cewa Allah ya sanya mu a dama saboda dama albarka gare ta shi yasa ɗan aljanna Ubangiji ta'ala ya keɓance musu bangaren dama littafin aikin su ma idan za su karfa a yinin alkiyama a dama ake damka musu Allah ya sanya mu a cikin su shine yace fa ahalul yamin minhum ahalul janna na damar daga cikin su sune ƴan aljanna wal aswidatu allati an shimalihi ahalun nar baqaqan waɗanda suke hagunkin sa wato ƴan wuta ne fa idza nazara kibala yaminihi adhika don haka in ya kalli bangaren damarsa shi wannan mutumin wato shi annabi Adam yake kilkilewa da dariya domin ita dariya abinda yake janyo ta farin ciki da murna an gane ko farin ciki da murna wa idza nazara kibala shimalihi baka in ya kalli bangaren hagunkinsa kuma sai ya fashe da kuka wanda galibi sababin abinda yake janyo kuka shine bacin rai da bakin ciki da damuwa thumma arja bi jibril sannan jibril alaihi salam wato sai ya hauda ni ya ci gaba hatta ata samaa athaniya har yaje zuwa sama ta biyu fa qala li khazinha sai ya fada ga mai gadin sama ta biyu yace da shi iftah yace buda mana فقال له خازنها مثل ما قال الاول mai gadin sama ta biyu sai ya fada masa kwatancin abinda mai gadin sama ta farko ya fada masa me ya fada masa cewa kai wani ne sai yace masa ni ne jibril shin akwai wani tare da kai yace kwarai waki tare da kai sai yace muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sai ya ce masa aika masa aka yi cewa ya zo jibrilu alaihi salam ya ba shi amsar cewa haka ne to a lokacin nan jibrilu sai ya ce masa buɗa fafataha kai tsaye wannan mala'ikan da ke gadin sama ta biyu sai ya buɗa musu ala anas dan malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa fa zakara annahu wajada fis samawati idrisa wa musa wa isa wa ibrahim wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata cewa a cikin waɗannan sammai ya samu annabin Allah idris da musa da isa da ibris da ibrahim amincin Allah ya tabbata akan su wadam yusibitli kaifa mana ziruhum ghaira annahu qad zakara annahu wajada adama fis samai dunya wa ibrahim fis sadisa yace sai dai wato shi malami na da ya rawaito mun wannan hadisi kenan Abu Zar bai tabbatar mun cewa ga yadda matsayinsu yake wana a sama ta kaza wana a sama ta kaza a daga cikin waɗannan annabawa da ya ambata mun yace sai dai kawai ya faɗa mun cewa annabi Adam alaihi salam manzon Allah ya faɗa masa cewa ya samu annabi Adam a sama ta farko, shi ko annabi Ibrahim alaihi salam a sama ta shida. Wa qala Anas yake faɗa, falamma marra Jibrilu alaihi salam bi Idris, lokacin da Jibrilu alaihi salam ya wuce da annabi Idris, qala sai ya faɗa, marhaban bin nabiyyi salih wal akhi salih. Jibrilu alaihi wa Idris yake cewa lale da annabi wanda yake mana garci, lale da dan uwa wanda yake na kwarai. Fa qultu man hadha, sai na faɗa ga Jibrilu alaihi salam, nace masa wannan ko wane ne? Qala sai yace da ni, hadha Idris, yace wannan shine annabin Allah Idris. An gane ko? Shine annabi Idris. Thumma marartu bi Musa, yace sannan sai na wuce da annabi Musa alaihi salam. Fa qala, shi ma sai ya faɗa, sai yace marhaban bin nabiyyi salih wala akhi salih, yace lale da annabi wanda yake mana garci, da ɗa da ɗan uwa wanda yake na kwarai. Wa qultu, sai na faɗa, nace man hadha, nace masa wannan ko wane ne? Qala, sai ya faɗa yace hadha Musa, yace wannan shine annabi Musa alaihi salam. Thumma marartu bi Isa, yace sannan sai na wuce da annabi Isa dan Maryam alaihi salam. Fa qala, shi ma sai ya faɗa, sai yace marhaban bin nabiyyi salih wal akhi salih, lale da annabi wanda yake mana garci, da ɗan uwa wanda yake na kwarai. Qultu, sai na faɗa, sai na ce man hadha, wannan ko wane ne? Qala, sai ya ce da ni Isa, wannan shine Isa ɗan Maryam. Thumma marartu bi Ibrahim, sannan sai na wuce da annabi Ibrahim alaihi salam. Fa qala, shi ma sai ya faɗa, sai ya ce marhaban bin nabiyyi salih wal ibni salih, lale da annabi wanda yake na kwarai, annabi wanda yake mana garci, da ɗa wanda yake na kwarai. Domin shi annabi Ibrahim alaihi salam kaka ne na annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Domin dangantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta inganta zuwa wato kinana, shi ko kinana ɗa ne na Isma'il ɗan annabi Ibrahim alaihi salam. Shi yasa anan annabi Ibrahim alaihi salam yake faɗa, yake cewa wato lale da annabi wanda yake mana garci, sai yace da ɗa mana garci. An gane ko? Shi yasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa ana da awatu abi Ibrahim, ni kam yace matsayina, yace addu'a ce ta mahaifina Ibrahim alaihi salam, shine ya roki Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa a cikin wannan al'umma, ma'ana ya turo annabi wanda yake mana garci, kamar yadda can yake cewa rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Qultu, sai na faɗa, sai na ce man hadha, wannan ko wane ne? Qala, sai yace hadha Ibrahim, yace wannan shine Ibrahim khalilullah, badadin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, sai ya faɗa, wa akbara ibn Hazmin annabna Abbasin wa aba hayyata al-ansariya kana yaqulani, wato Abdullahi dan Abbas da Abu Hayya al-Ansari sun kasance suna faɗa, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa, yace thumma urijabi, wato daga sama ta bakwai kuma sai aka yi gaba da ni, hatta zahartu li mustawa, manzo Allah yace sai da na daukaka, li mustawa wato ga wani gu, asma usrifal aqlani, ina jin karan wato alkalimma. Shine alkalami wanda yake na kudura, wanda mala'ikun Allah suke rubuta abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake turowa na wahayi zuwa gare su game da duk wani lamari da zai wakana. shine yace asma'u sarifal aqlani, ina jin yace karan wato alqalimma. Wato Ibn Hazm da Anas dan Malik Allah ya kara musu yadda, wato suke fada alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada fa faradallahu alayya 50 salatan, ubangiji mai girma da daukaka wato sai ya farlanta mun sallah 50 a tsawon yini da dare ni da al'ummata. Wanda wannan shine dalilin da malamai suke tabbatar da cewa a cikin duk ibadun da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana, babu ibada mafi ficiya, mafi suyuwa, mafi kima, mafi daraja a gun Allah subhanahu wa ta'ala, wato sama da sallah. Bayan kalimatut tauhid, babu ibada mai girma a gun Allah sama da sallah. Menene dalili suka ce duk abinda Allah ya shar'anta ma bayinsa na ibadu an shar'anta su ne a nan duran ƙasa? Allah ya kan turo Jibrilu alaihi salam da saƙo ya isar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma sallah da aka tashi farlanta mana, manzo na musamman takanas aka turo ya tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa sama ta bakwai, daga nan aka yi gaba da shi. Ubangiji ta'ala ya farlanta masa wannan ibada shi da al'ummarsa, kuma ba tare da wani tsani na mala'ika ba, ba cewa amshi ka kai mishi, a'a, kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi wannan wato tsaraba daga gun Ubangiji mai girma da daukaka. Aka ce an farlanta masa shi da al'ummarsa. Bugo da ƙari, wannan gaba malamai suka ce wannan yana nuna mana sallah a gun Allah subhanahu wa ta'ala ta fi komai suruwa, wanda a farkon al'amari sallah 50 aka farlanta a tsawon yini da dare. Sallah 50 shi yasa hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda, yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani aiki ne daga cikin ayyuka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kuso? Manzon Allah ya bashi amsar cewa as-salatu li waqtiha, sallah a lokacinta. Sallah a lokacinta shine aikin da Allah ya kuso daga cikin dukkan ayyukan da ya shar'anta ma bayinsa. To shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake faɗa fa faradallahu alayya 50 salatan, Ubangiji na sai ya farlanta mun sallah 50 wato ni da al'ummata. Faraja'tu bi zalika, na dawo da wannan wato kyauta da Ubangiji na yi mun, hatta amurra bi Musa, har aka kai lokacin da na wuce ga annabi Musa alaihi salam. Faƙala Musa, Musa alaihi salam sai ya ce da ni, mallabi furida ala ummatika, wani abu ne aka farlanta ma al'ummarka? Don haka duk abin da aka shar'anta ma annabi, to al'ummarsa ta tabbatar da cewa su ma an shar'anta musu sai abin da dalili ya keɓance annabi. In dai aka ce ma annabi ya yi kaza, to duk mabiyan shi har zuwa kiyama su tabbata cewa wannan umarni su ma ya hada da su, sai dai in an samu dalilin da ya nuna mana wannan al'amari ya keɓanta da manza. Shi yasa anan shi ai annabi Musa ne ya faɗa, cai masa mallabi furida ala ummatika, menene aka farlanta ma al'ummarka? Kuntu sai na bashi amsar cewa farada alaihim 50 salatan, wato Ubangiji na mai girma da ɗaukaka ya farlanta musu sallah 50 a tsawon yini da dare. Ala sai annabi Musa alaihi salam ya faɗa yana mai bani shawara, sai ya ce faraji rabbak, wato koma ma Ubangijinka, fa inna ummataka la tudiku zalika, lalle al'ummarka ba ta iya daukan nauyin sallah 50 a tsawon yini da dare. Wanda wannan yana nuna mana wato kauna ta saboda Allah ita ce take cancanta yin nasiha ga shi masoyi. Duk wanda ka tabbata masoyinka ne, to ka tabbata amana ce a kanka, kai masa nasiha ka ja hankalinsa. Duk abin da kaga zai gyara shi ka gabatar masa, abin da kaga zai zame masa matsala ka galgade shi domin ya nisanci abu. Kaga anan wato Annabi Musa alaihi salam nasiha ce yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da manzon Allah ya faɗa masa cewa ga abin da aka farlanta ma al'ummarsa ita ce sallah 50 a tsawon yini da dare, sai yake masa nasiha yake bashi shawara yace koma ma ubangijinka ka nema a sassauta, domin al'ummar ka ba ta iya daukan nauyin sallah 50 a tsawon yini da dare. Ta ina Annabi Musa alaihi salam ya san cewa wannan al'umma ba ta iya daukan nauyin sallah 50, kiyaye sallah 50 a tsawon yini da dare, kamar yadda yake cikin wata riwaya yake cewa na goga da mutane na Banu Isra'ila, na tabbata mutane na sun fi mutanenka jibri, don haka ina baka shawara ka koma a sassauta maka, al'ummar ka ba za ta iya daukan nauyin sallah 50 a tsawon yini da dare. Azan Allah ya karbi shawara yace faraja'atu sai na koma. Lokacin da na dawo na koma faraja'atu rabbi, wato sai na canza miyau da ubangiji na, na nemi cewa a sassauta mu. Fa wada'a shatraha, ubangiji na sai ya sarayen min da rabinta daga 50 sai ta dawo 25, aka ce an zance masa rabin. Faraja'atu ila Musa, sai na dawo ga Annabi Musa alaihi salam ina kan hanyar dawowa ta. Fa qala, sai Annabi Musa yace da ni raji'i rabbaka, ka dai koma can zami yau da ubangijinka ka nemi cewa a sassauta maka. Fa zakara mislahu, manzon Allah yake faɗa yace sai na koma na nemi alfarma gun ubangiji na cewa a sassauta mu. Fa waba a shadraha, wato ubangiji ta'ala sai ya sake sarayar da wato rabinta, an gane ko aka sake sarayar suwa, kamar yadda duk da cewa a wata riwaya aka ringa ragewa biyar biyar, aka ringa ragewa har sai da ta dawo kenan sallah biyar, shine anan yace fa waba a shadraha, sannan kuma sai ya sarayar min da wani bangare daga cikinta. Faraja'atu ila Musa, na dawo ga Annabi Musa alaihi salam, fa akhbartuhu, na bashi labarin cewa an dai sassauta an rage mu. Fa qala, sai yace raji'i rabbaka, yace dai koma dai ka canza miyau da ubangijinka ka nema cewa a sassauta maka. Yace fa inna ummataka la tudiku zalika, lalle al'ummarka ba ta iya daukan wannan adadi. Faraja'atu, manzon Allah yace na karbi shawarar sa dai na koma, faraja'atu rabbi, na canza miyau da ubangiji na, na nemi cewa a dai sassauta mun. Fa qala, sai ubangiji mai girma da daukaka ya faɗa yace hiya 50, je ka sallah biyar ci ita ce na farlanta maka kai da al'ummarka a matsayin a tsawon yini da dare, wahiya 50, amma a guna a matsayin 50 take. Wanda kar mu manta a biyar kin ma fa Annabi Musa alaihi salam sai ya koma a sassauta masa, wanda a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina jin kunyar na koma. Ya koma a biyar kin, Ubangiji ta'ala yace je ka sallace biyar kai da al'ummar ka na farlanta muku a tsawon yini da dare, amma wahiya 50 a gona a matsayin 50 take. Shi yasa malamai suka ce ita sallah ta sha bamban da sauran ibadu akan ka'idar man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, an gane ku, saboda nan sallah biyar ce, amma wannan biyar kin a matsayin 50 take. An gane ku, a matsayin 50 take, kenan kowace daya a matsayin nawa take? A matsayin 10 take a harko, kuma sannan kuma wannan 10 kuma hannu sai ka iya haika dora ta akan kenan manja abin hasanati falahu ashru amsalina. Kowace ɗaya ta koma 10 a farko, sannan kuma in ka zo da ita, sannan kuma hallo kowace a matsayin 10 take, kenan ita matsayinta daban yake. La yubaddalu alqawlu ladayya, Ubangiji ta'ala yace ba a canza faɗa a huna. Farko da nace na farlanta muku 50 kin a matsayin 50 kin take, amma ku je biyar ne za ku yi, biyar kin a matsayin 50 take. Maza Allah ya ce, farja'atu ila Musa, sai na dawo gun annabi Musa alaihi salam, na nuna masa cewa yanzu fa ta dawo biyar. Faƙala, sai ya ce, raji'i rabbaka, ya ce koma dai gun Ubangijinka ka canza miyau da shi. A biyar ƙin ma annabi Musa caye ya koma a rangwamta masa. Faƙultu, sai manzan Allah ya faɗa, qad istahaytu min rabbi, ya ce tabbas, ya ce na ina jin kunyar Ubangijina. An gane ko, kai kawan ya di yawa. A biyar ƙin ma annabi Musa caye ya koma a rage masa, wanda biyar ƙin nan da Allah subhanahu wa ta'ala da ya farlanta mana kaɗan ne daga cikin bayinsa a yau waɗanda suke masu kiyaye ta. To ina a ce a 50 ƙin take, a ce 10 ce, ko 30 ko 20 ko 30 ko 40 ko 50, a biyar ƙin ma sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka masa ya agaza masa, domin abu ce mai nauyi, kamar yadda Allah ya faɗa, wa inna hala kabiratun illa ala al-khashi, lalle sallah abu ce mai nauyi, ba wanda ke kiyaye ta yake ganin saukinta, sai waɗanda suke masu kankan da kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, su ne bayi waɗanda suke masu tsoronsa Allah ya sanya mu a cikinsu. Shi ne dai ya ce, qad istahaytu min rabbi, ya ce na ji kunyar Ubangiji na, kunya nake ji, a ce kuma na koma. Thumma intalaqa, wato sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tafi, hatta ata sidratul muntaha, wato har ya isa ga wata itaciya da ake kiranta as-sidratul muntaha, magariyar tukewa. An gane ko, magariyar tukakewa. Malamai suka ce an ambace ta da wannan suna domin ita ce ƙarshe, ita ce matuƙa game da, wato shi ne sanin bayi, duk abin da ya yi gaba wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala. Su kansu mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala iya inda suke taka birki kenan, ba wani wanda yake gaba da nan. Shi yasa shi kanshi Jibrilu alaihi salam lokacin da aka kai wannan gu dakatawa ya yi, sannan aka tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne ya ce, hatta ata sidratul muntaha, har ya kai gun wato magariyar tukake, wannan tukewa. Fagashiyaha alwanun la adadi mahiya, manzon Allah sai yake faɗa, ya ce wani kala-kala wato na launi ya ringa ruhuma ita wannan magariya. Ya ce la adadi mahiya, ni dai ban san ba menene launukan, menene, kamar yadda Allah yake faɗa, iz yagsha sidrata ma yagsha. Manzo Allah yace, thumma udkhiltul janna, yace sannan sai aka shigar da ni aljanna, wanda wannan nasbi ne a bayyana wanda yake tabbatar da ita aljanna a sama take. An gane ko, mawdi'uha fis sama'i sabi'a, aljanna a sama ta bakwai take, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul najmi, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, sai ce inda ha jannatul ma'awa. Kaga inda zarf ne, an gane ku, daga cikin az-zuruful makaniya, inda sidratul muntaha sai yace inda ha anan ne ke akwai jannatul ma'awa to aljannar ita ce anan manzon Allah yace thumma udkhiltul janna sannan sai aka shigar da ni aljanna wanda wannan yana tabbatar mana aqidar ahlus sunna wal jamaa aljanna a yanzu ma akwai ta tuntuna Allah ya halicce ta kamar yadda wuta ita ma a yanzu ma akwai ta an gane ku tuntuna Allah ya halicce ta ya tanade ta ga waɗanda suka kafirce masa haka nassi na alqur'ani ya tabbatar fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وبنجي تعالى يجي تنتني إتوانم الجنة أنت نديتني كما سسر دوكوكم وبنججنس ساقاني كما أتزلا سوسن تفع كان شيوا أما غنر دعكي أين زباب وتباب الجنة sai a ranar kiyama ne wai Allah zai halicci wuta da aljanna sannan ya shigar da waɗanda suka cancanta a shigar da su cikin su suka ce ai babu hikima a ce wai a yanzu akwai aljanna da wuta suka ce wannan ya ci karo da hankali ya ci karo da hikima misali da yake da man su hankali suke amfani da shi suke gabatar da shi akan nassi suka ce tamkar mutum ya gina gida ne ya gama komai sai ya sanya dan kwado ya kulle gidan sai nan da shekara 50 zai buda ya shiga suka ce ai kaga babu hikima misali to amma nassi na alqur'ani ya tabbatar mana tuntuni Allah ya halicci aljanna ya halicci wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da Allah ya nuna masa aljannar sai da ma ya shiga cikin aljannar kamar yadda yake cikin wannan hadisi manzon Allah yace thumma udkhiltul janna sannan aka shigar da ni aljanna manzo Allah sai yake fada fa iza fiha janabizul lu'lu'i wa iza turabuha al-misk wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato sai ga maka kasancewar yawa shine yake cewa fa iza fiha yace sai ga maka cikin aljannar janabizul lu'lu'i wato shine tari tari wanda yake na shine diamond an gane ku gol gwalagwalai sune ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gina wato aljanna da su yace wa iza turabu hal misk sai ga maka turbaya ta aljanna ma'ana kasar aljanna manzon Allah yace almiski ne wanda almiski shine karshe wato a wajen kanshi to a takaice anan malam ya zo da wannan hadisi domin shine nuna mana cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya daukaka daraja da matsayi na annabi Idris alaihi salam kamar yadda wato ya tabbata a cikin wata riwaya cewa annabi Idris wato a sama ta hudu yake anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da shi an gane ko shine kenan wato ubangiji ta'ala yake fada wa rafa'anahu makanan aliyya wato mun daukaka shi wani matsayi wanda yake madaukaki amma sabani ga wata kissa da ake kawowa cewa annabi Idris alaihi salam ya nemi a shigar da shi aljanna an shigar da shi aljanna wai har sun amma kafin a shigar da shi sai aka yi alkawari aka ce masa to in ya shiga hutowa zai to shine wai da zai kafin a huto sai ya manta takalmin sa wai sai da aka huto sai ya ce ai yayi mantuwa da ya koma kuma sai ya ke hutowa lalle ita wannan haka wannan labari yake tafi bashi da kai balantana kafa matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka annabi Idris alaihi salam ubangiji ta'ala ya daukaka shi a sama ta hudu yake kuma ai babu matsayi wanda yake madaukaki da Allah yake kai bawa sama da matsayi wanda yake na annabta da manzanci domin annabta da manzanci shine kululuwa, shine kokuwa a wajen daraja. Babu wata daraja da Allah yake kai bawa sama da annabta da manzanci. To annabi Idris alaihi salam annabi ne, manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.